أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ma sauraron mu na kusa da nesa idan muku sallama din ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah madaukin sarki da ya saki dawowa da mu halka ta biyu na wannan karatu na 40 hadisi wanda insha Allah yau zamu dora wanda mun yi halka ta farko wanda muka gabatar da dan takaitaccen ta'arifi na shi Imam An-Nawawi wanda ya rubuta wannan littafi na 40 hadisi sannan kuma mun gabatar da muqaddimar da yayi wanda a yau insha Allah za mu shiga cikin karatun hadisin wanda za mu fara a hadisi na farko a cikin wannan littafi na al-Imam na ainihi 40 hadisi din insha Allah wanda al-Imam An-Nawawi rahimahullah yace al-hadithul awwalu hadisi na farko za mu fassara sannan sai daga ba sai mu dawo mai karin bayani kamar yadda muke kaida karatun mu haka insha Allah yace al-hadithul awwalu hadisi na farko an amirul mu'minina an karbo daga sarkin mu'minai abi habsin shine abu habsi umar ibn al-khattabi umar dan khattabi radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah ta madaukin sarki ta tabbata gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzo Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi yaqulu yana cewa innamal a'malu kadai dai ayyuka suna tabbata bin niyyati da niyya wa inna malikulli mri'in kadai dai ya tabbata watan wa inna malikulli mri'in kadai dai ga kowane mutun manawa yana da sakamakon abin da ya niyya faman kana hijratuhu ila Allah duk wanda hijrar shi ta zama zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijra ta tana nan zuwa ga Allah da manzon shi faman kana hijratuhu li dunyan wanda hijrar shi ta zama don duniya yusibuha ya same ta ayi mar'atin ko mace yankewa da yake so ya aure ta fa hijratu tu hijra tai ila ma hajar ilaihi tana nan zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi rawahul imam al muhaddithina shugaban masu ruwaita hadisi shi ruwaita wannan hadisi wato shine abu abdullah muhammad bin isma'il muhammad bin isma'il ma'ana imam buhari kine yake nufi bin ibrahim dan ibrahima bin al-mughira dan mughira bin bardizba dan bardizba al-Bukhari yu mutunin Bukhara sunan garin su ne shi Imam al-Bukhari din sannan wa Abu al-Husayn haka nan Abu al-Husayn ya ruwaita wannan hadisin shine Muslim bin al-Hajjaj Muslim dan Hajjaj Imam Muslim kenan bin Muslim dan Muslim al-Qushayri an-Naisaburi mutunin garin Naisabur kenan fi sahihaihi ma a cikin ingantattun littafan sun ka ruwaito ma'ana a cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim kenan alladhaini litafannan wadannan kuma wadanda sune asahhul kutubi mafi ingancin littafai al-musannafati wadanda anka wallafa shine ma'ana al-musannafati abun wallafawa saboda haka zamu koma sai a dan sharhi ga ainihin bayanin wannan na farko dai Imam An-Nawawi yace al-hadisul awwal hadisi na farko an amiril mu'minina an karbo daga sarkin mu'minai wanda abi habsin shine abu habsi umar bin khattabi sayyidina umar dan khattabi sahabin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Umar shine wanda aka fara malakabi da suna Amirul Mu'minina lokacin sayyidina Abubakar Siddiq ana ce mashi khalifa manzo Allah sallama amma shi kuma sayyidina Umar shi yake malakabi shi aka fara malakabi da suna Amirul Mu'minina kamar amma ko malakabi Amirul Mu'minina shi aka fara malakabi da shi ya sannan Abi Habsin Abu Habs wato wannan Abu Habs din nan da ake ce ma ainihin shi sayyidina Umar da yawa wadansu ba su fahimci menene Abu Hafs din ba sai su dauka wai ko kamar baban Hafsa to ake nufi wai sai da Hafsa tunda ka san sai da Hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar shine babanta to wasu sai su dauka wai kamar ko ana rahin baban Hafsa to ba haka nan bane kuskure ne Hafsatu ita dole akwai tabon kashi wannan Hafsin ne kurb Hafsun kuma asalin shi sunan da Hafsu din da ma zaki ne sunan zaki ne Hafsu din al-Hafsu suna ne na zaki abinda yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai alkunya da Habsu da Abu Habsin wato saboda jarunta tai an gane tsananin karfin shi da zaruntar da yake da ita shi yasa manzo Allah mai laƙabi da Abu Habsin wai ma'ana kamar a ce baban jarunta kenan saboda haka ba ainihin ana nufin dan baban Hafsa to ake nufi ba eh to saboda haka Abu Habsin kenan sai da na Umar dan Khattabi radiyallahu anhu kamar yanda anka sani da sahabin manzo Allah ne shi sallallahu alaihi wasallam kuma ana mai laƙabi da suna al-Faruq ko Umarul Faruq to duka ana mashi laƙabi da haka din kuma kamar yanda aka san da tarihi ne asira shine farkon wanda ya bayyana da musulunci a garin Makka ga lokacin kaga duk boyewa ake in za a yi ibada amma lokacin da sayyidina Umar ya musulunta yace ai lalle a hito waje ai ibada to dama su ne manyan mutanen Makka da aka ji matsoro waɗanda suke cutar da musulmi din to yau gashi ya musulunta to shi yasa sai ya zama farkon lokacin shine farkon wanda ya fara bayyana da musulunci kare daga fili ba boye ba komi aka fito ga fili kowa na kallo kafirai suna kallo ba yanda za su ci to sayyidina Umar kenan sannan Allah madaukakin sarki ya karfafi addinin musulunci sanadiyar musulunci ne saboda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne addu'a yace Allah ya karfafi addinin musulunci nan da ɗaya daga cikin umarorin shi akwai Amr ibn Hisham shine Abu Jahl akwai kuma shi Amr shi sayyidina Umar ibn Khattab din to sai Allah addu'a nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ta fada kan sayyidina Umar shi kenan sai ya musulunta to wannan shine sannan baya haka men da aka san da sayyidina Umar shine wanda wato ya musulunta ne a shekara ta 6 da shekara ta 6 da annabta shekara ta 6 ko kuma shekara ta 5 cikin dure ko shekara ta 6 ko ta 5 bisa ga sabanin malamai da fara wahayi kenan saboda haka kuma mutum ne mai gudun duniya kamar yadda aka san da tawazu'i da kuma tausayi ga musulmi lokacin khalifanci ne zaka samu koyaushe ba ko bacci ba cikin dare yana zazzagayawa saboda wai don talakawa ne ko akwai wanda a cikin wani hali wanda ka buƙaci taimako kuma sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu an ruwaito hadisi 539 gare shi su an karwaita gare shi hadisi 539 kuma rayuwar shi ya rayu shekara ta shekara 63 a duniya baki daya kuma ya mutuwa ta shahada saboda wani kafiri ne ya kashe shi ana ce mashi Abulul Watal Majusi shi ya kashe sayyidina Umar ya daba mashi wuka alaihi la'natullahi sannan kuma kamar yanda aka sani dai sayyidina Umar bin Khattab kabarin shi yana nan a ɗakin sayyida Aisha a kusa ga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sayyidina Umar yana da zai fadlullah masu dimbin yawa waɗanda ba su zama shagalta da ambato ba amma dai insha Allah za mu yi kokari dusar da muka haɗu da wani hadisi sahabi za a dan takaitaccen ta'arifi na shi din saboda dan dalibai masu karatu ya zama a karo da wasu abubuwa ciki ko islamiya za a ba mutum wasu tambaya ko wani wurin daban bai kama da haka ya zama mutum ya dan samu abin da ya samu ciki to wannan a takance an ga ci za a yi magana fadlullah na sayyidina Umar suna da yawa saboda haka sayyidina Umar sahabi manzo Allah ne mutumin kirki mai daraja kwaye da gaske kar mutum ya kuskure ya waiwaya zuwa ga wani gefe masu kokarin taba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zagin suna fadin sakin maganganu kai abinda suka ga dama wannan lalatar da addini ne da kokarin bata addini a ce shugabannin addini ne wanda suka karbe shi da zafin shi hannun su a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su za a dawo ana zagi to Allah ya kare mu da wannan musiba to sayyidina Umar bin Khattab kenan gare shi an karoto wannan hadisi na farko a cikin wannan littafi na 40 hadisi radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata gare shi qala sayyidina Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa innamal a'malu kadai dai ayyuka suna tabbata bin niyyati da niyya wai duk aikin da zaka yi matukar baka yi niyya ba to wannan aiki ba zai wata ba za a karbe shi ba shi yasa kaga ko karatun mu na fiqh da muke yi zaka ga duk sanda za a yi magana kan wani abu kamar farillan ko sallah ko azumi ko wani abu sai kaga malamai sun fara cewa niyya ita a ta farko cikin farillai saboda karfi ga niyya da zaran an kai aiki ba niyya to aikin bai yi ba to shi yasa kaga wannan hadisi yana tabbatar mana da karfin niyya kenan shine ma'ana dukkan ayyuka suna tabbata ne bin niyyati da niyya wa inna ma li kulli mri'in kuma kadai dai ga kowane mutum manawa yana da sakamakon abin da ya niyya wai kowane mutum duk irin aikin da ka aikata to irin kalan niyyar da kai bakin sakamakon da Allah zai baka kenan in kai don Allah to sai Allah ya baka ladan sakamakon abin da kai in kuma kai ba don Allah ba don wata manufa shikenan sai ya zama wancan abin da ka nufa din shi zaka samu rakin wannan lada a wajen Allah madaukakin sarki in abun na duniya ne Allah ya ga dama ya baka amma bai ga dama ba kuma ya hana maka kaga an yi banza biyu kenan kai baka yi don Allah ba balle ka samu lada ba sannan kuma baka samu abin da kai nufi din ba shi yasa yana da kyau kowa ya tsarkake niyyata da duk abin da mutum zai aikata ya zama zaka yi shi ne don Allah domin ya amfana ga ummar musulmi baki daya muna fatan Allah ya karai mana ikhlasi ya wanke mana zukatan mu yasa duk abin da zamu yi don Allah alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da cewa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi duk wanda hijira ce ta zama zuwa ga Allah da manzon shi to fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi hijira tana nan zuwa ga Allah da manzon shi saboda ana samun waɗansu sun yi hijira lokacin ana hijira daga ana komawa Madina wanda sai yi hijira don wata manufa daban to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mutum ne mai rufin asiri ba mai son ya fallasa sirrin mutane ba to sai kurun malmakin ya ce wane yayi hijira ba don Allah ba don dai abu kaza sai manzo Allah bai haka ba sai dai gaban sahabbe sai ya fadi don haka idan ya fadi abu to sai kajiya kaga in Allah ya sa mutun sai manzo zai gyara niyya ta gyaru to shikenan to shine sai manzo Allah yake cewa duk wanda hijira ce ta zama zuwa ga Allah da ne tana nan ga Allah da annabi din wai ma'ana shine ladar shi tana nan zuwa ga Allah da annabi tana nan sai samu ladar din wanda kuma yayyo ba dan Allah ba kaga kenan bai da ladar kenan to kaga manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yake masa bayani wannan kuma kaga yana gwada mana shi kenan dan kai aiki kace saboda Allah da annabi kai ba laifi kai ba tun daga hijira ma aiki ne na Allah aiki ne wanda ake samun ladar da shi kamar yanda tsaba jin wai wani yana cewa duk aikin da za ka yi dan dai ka samu ladar to ba za ka ci don annabi ba ko don Allah da annabi ba wai kai shirka in ka hada Allah da annabi shi yasa kaga wai su in ka kaida in almajiri yace a bani sadaka saboda Allah da annabi wai karka bashi wai ya hada Allah da annabi to Allah da annabi ai ko cin tare ka gane su kai saboda ka ai ba yana nufin annabi ya zama Allah bane ba haka lamarin yake nufi ba ai girman su ne Allah yana da girma manzo Allah yana da girma Allah madaukin sarki ya ba manzo Allah girma sama da kowa cikin halittar shi saboda haka ko a duniya ba ai ana yin gano alfarma wani don wani sai kaga an maka wani abu na alfarma to saboda haka wannan dai yana tabbatar mana shi don kai abu kaji ka ba almaji sarki saboda Allah da annabi wannan ba laifi bane don haka nan tunda ita ma nan hijira ai don Allah ake ta don a samu ladar don a samu kusanci zuwa ga Allah kai amma kuma gashi manzo Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya ta zuwa ga Allah da annabi to fa hijratu ila Allah wa rasuli hijran ta tana nan zuwa ga Allah da annabi din sannan wa man kana hijratu li dunyan wanda hijira sai ta zama don duniya don wani abu na duniya ne yake so yusibuha don ya same wannan abun aw imra'atin ko kuma don wata mace yanke hawa da yake so ya aure ta to fa hijratu hijrata shi tana nan ila ma hajar ilahi zuwa ga abin da yayi hijira zuwa gare shi din wannan shi ma hadisi da dama zaka samu wadansu suna kuskure wajen fasara sai kaji suna cewa aman kana hijratu li dunyan yusibuha duk wanda hijira ce ta zama don duniya zai same ta ba zai same ta yake ba wai ma'ana wai duk wanda ya hijira don duniya wai don dai ya samu wannan abin na duniya shi ake nufi in kai hijiran don dai duniya saboda an ce akwai wasu wanda sun ta su wadin suna tahowa wai don dai harkar kasuwancin su saboda ka san duk inda taron jama'a yake kaga ai ana samun kasuwa ciniki ga yan kasuwa kana ganin ko taro akai na wani maulidi ko wani abu mai kama da haka sai kaga bakin yan kasuwa suna zuwa suna kawo kaya suna sallah don su samu ciniki to mutane duk ana tashi daga garin Makka ana koma Madina Makka tana zama hanko ba jama'a da yawa Madina jama'a duk sun tare can ka gani duk wanda dan kasuwa zai samu ciniki wai sai an ka samu suna tashi suna koma can din to aka ce shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda hijira ce zama saboda duniya yusibu ha don ya same wannan abu na duniya din ba wai ana nufin wai zai samu wani a'a ai kana yin hijira don ya abun amma kuma karshe ka kasa samu abun sai Allah ya hana maka abun saboda haka ba ana nufin duk wanda ya yi hijira don duniya wai zai same ta kaida bane ba shi yake nufi ka a ana nufin duk wanda hijira ce ta zama don duniya saboda duniya yusibu ha don ya same ta a imra'atin ko kuma don wata mace yake wa da yake so ya aure ta ba wai ana nufin don wata mace kuma zai aure ta ba in ya hijira ba a ai suna iya mutum ya hijira don wata mace kuma karshe ya zambata ya bai aure ta din ba saboda haka ana nufin wai wanda ya hijira don ya aure ta mace to sai manzo Allah ya ce fa hijratu wannan hijira tashi tana nan ila ma hajar ilahi zuwa ga abin da ya hijira din zuwa gare shi saboda haka wai ma'ana ba ya da lada ta wannan hijira da yi saboda haka wannan abu da ya ta hijira don shi in Allah ya ga dama ya bashi in kuma Allah ya ga dama kuma ya hana mashi karshe ya zama bai samu ladar hijira ba tunda bai yi don Allah ba kuma bai samu wannan abun wanda ya hijira don shi ba wannan duk yanda Allah ya ga dama shi zai yi don shi Allah abin da ya so shi zai yi ba kai abin da ka so din ba to wannan shine wannan hadisi na farko wanda ainihin yake tabbatar mana da kokari a karfin niyya wanda nan da yace fa man kana jirtu aw imra'atin yankihu hadin nan ko don wata mace ya aure ta malamai sun yi magana game da sababul wurudi na shi wannan hadisi din da ba kamar yanda anka sani a alqur'ani akwai asbabun nuzuli ko sababun nuzuli da kowace aya to an ce wato shi ma su mahadisai akwai wadanda ada sababul wurudi shi yake ce musu kuma sababul wurudi dalili wato na abin da yasa wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi an ce abin da dalilin manzo Allah ya faɗa wannan hadisi wato akwai wani mutum wanda ya so ya aure wata mata da ake ce ummu qaisin to ita kuma ummu qaisin ta yi hijira ta koma Madina sai ta ce ita ko ba za ta aure shi ba sai in zai yi hijira sannan in ya yi hijira to za ta aure shi sai ya karba mata ya yi hijira din nan dai ya aure to an ce shi addalili domin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwadi wato duk wanda ya irin wannan hijira bata tace hijira ta bai da rada da ita to shi yasa sai watan manzo Allah ya faɗi wannan hadisi dai an ce shine dalilin fadin shi ne to a takaice dai ala ayi halin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yana tabbatar mana da kokarin cewa lalle ne mai kokari ya zama wato duk abin da mutum zai yi na niyya na aiki yayi kyakkyawan niyya ta gaskiya mai kyau kada mutum ya yarda watan yayi wata niyya mara kyau ba dan Allah ba cikin labarin shi ba saboda karba aikin Allah ba zai karbe shi ba sai kai niyya mai kyau ne in ba kai niyya don Allah ba Allah ba zai karba ba sakamako gaba daya tabbata ne ga aikin da ka aikata na aikin da ka aikata to ya tabbata ne karkashin niyyar ka in kai ta don Allah ka samu ladar sakamakon kuma azaba ma ta tabbata ga niyyar ka ne in kai ba don Allah ba kuma in wanda za a ma azaba ne sai Allah ya maka azabar Allah ya kare mu saboda haka wato duk wani aiki kenan sai kai shi don Allah kenan Allah zai karba kuma da zaran mutun ya zama yayi abu don Allah ba to sai ka isku kashi bai amfana da abun a duniya ba kuma lahira ma haka na Allah ya kiyaye mu Allah ya muna ikhlasi alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan duk abin da zamu yi muna roƙon Allah da abin da zamu yi da wanda zamu faɗa da wanda zamu aikata aikace da wanda ma zamu umarci wani ya aikata muna roƙon Allah ya sa mu yi shi don Allah alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na fatan Allah ya karba mana duk abin da muke gabatarwa din saboda shi ya to wannan shine alshi al-Imam an-Nawawi sai ya ce kuma bayan haka rawahu al-Imam rawahu Imam al-Muhaddisin akula wasu sai kai suna cewa rawahu al-Imam al-Muhaddisin saboda mutum guda biyu tasniya ne Imam al-Muhaddisin watan rawahu Imam al-Muhaddisin shugabannin marwayata hadisi suna ruwaito wannan hadisi su wane ne yake nufi Buhari da Muslim yake nufi shine ce Abu Abdullah shi Buhari ana mai lakabi da suna Abu Abdullah sunan shi Muhammad bin Isma'il shine Muhammad bin Isma'il al-Bukhari watan bin Ibrahim dan Ibrahim bin al-Mughira dan Mughira bin Bardizba dan Bardizba shi al-Bukhari mutum nan garin Bukhara to shine Imam al-Bukhari kenan wanda shi Imam al-Bukhari wato kamar yadda aka sani shine sunan nashi kenan Muhammad bin Isma'il kuma Imam al-Bukhari an sani babban malami ne na hadisi na duniya gaba daya wanda an haife shi ne a garin Bukhara shi ainihin kalmar Bukhari din sunan nisba ne zuwa ga garin nasu ba shine sunan nashi ba garin su ne Bukhara haka an haife shi ne a garin na Bukhara ana cewa ko ina jin ko a cikin kasar Russia ne yake to shine a Bukhara su shine sunan garin nashi da shi Bukhari kuma malamai suna cewa an haife shi ne watan bayan sallar Juma'a an ce a cikin watan Shawwal wasu sun ce yinin Juma'a din wasu sun kace kuma daren Juma'a aka haife shi ne kuma watan a 13 ga watan Shawwal aka haife shi Imam Bukhari 13 ga watan Bukhari 13 ga watan Shawwal a shekara ta 194 aka haife shi ko daren Juma'a kuma ko yinin Juma'a din haka malamai suka yi magana ko daren Juma'a ko yinin Juma'a ana aka haife shi a garin Buhara a 13 ga watan Shawwal a shekara ta 194 da hijira aka haife shi to kaga yanzu kuma muna da shekara ta hijira 1444 da 42 kai to yanzu kenan kaga in muka duba Bukhari Imam al-Bukhari yanzu da haihuwa ta yi a duniya shekara 1248 da haihuwar Imam al-Bukhari kenan sannan kamar yadda aka sani Imam al-Bukhari babban malami ne wanda ya rubuta littafin nashi na Sahihul Bukhari da kuma sauran littafin da ya rubuta irin su Al-Adabul Mufrad da sauran da irin At-Tarihul Kabir da sauran littafai ya yi wanda littafai ba wai ainihin shi Sahihul Bukhari da yayi ba saboda haka Imam al-Bukhari ya rubuta littafai ya rubuta kuma wannan littafi nashi na Sahihul Bukhari wanda an ce lokacin duk sanda zai rubuta hadisi ɗaya daga cikin waɗannan hadisi na Imam al-Bukhari din watan wanda ya rubuta na Sahihul Bukhari sai yayi alwala yaji yayi sallar nafila raka'i sannan ya rubuta hadisin saboda tawassuli da kuma neman dacewa Allahu akbar bayan Allah kenan to da haka hayyatar wannan hadisi wannan watan hadisi nashi din na Sahihul Bukhari wanda ana cewa hadisan nashi na Sahihul Bukhari za su kai hadisi 7,275 shi littafin na Sahihul Bukhari sun tara hadisi 7,275 wato a ainihin gaba ɗayan total din abin da ya kusa din wato ana nufin banda mukarrarai nashi waɗanda ya maimaita saboda zaka iya samun hadisi cikin wani babi kuma sai ka tacce cikin wani babin kuma ka haɗu da wannan hadisin abin da yasa yake irin wannan maimai din ko da ya kawo shi nan ne amma idan bukata ta kama za a yi wani babi can mai magana kan wani abu wanda kuma akwai cikin wannan hadisin sai ya ƙara maimaita shi saboda wannan muhimmin wannan abin da a cikin shi to shi yasa yake maimaitawa to idan hada hadda na maimai din gaba ɗaya to shine zasu kama din 7,275 cikin Sahihul Bukhari sannan kuma ya an ka cire waɗanda ya maimaita din kuma shine malamai suka tabbatar da cewa hadisi 4000 su ne a ciki ya an ka ebe maimaitawa ba maimai to zai bada hadisi 4000 a cikin Sahihul Bukhari din wanda al-Imam al-Bukhari dai babban malami ne kwarai da gaske wanda an haife shi a wannan gari na Bukhara kamar yadda mun kai magana din a cikin wannan wata na Shawwal din 13 gare shi a shekara ta 194 da haka yanzu Bukhari da haihuwa ta shekara sa 1,248 da haihuwar Imam al-Bukhari sannan Imam al-Bukhari ya rasu ne a shekara ta 256 da hijira har yanzu dai in mun ka duba yanzu muna shekara 1442 yanzu da rasuwar Imam Bukhari shekara shi 1186 da rasuwa kuma shekarun shi gaba daya shekara shi 22 a duniya ai 62 nake so yince shekara shi 62 a duniya shi Imam Bukhari radiyallahu anhu kuma an yi mashi kabari ne a wani gari da ake ce Makhartanka ana aka mashi kabari wanda kabarin shi yana nan Imam Bukhari kenan wanda aka rusu wannan hadisi gare shi sannan sai kuma har yanzu shi Imam Nawawi ya ci gaba da cewa sannan wa Abul Husaini kuma har yanzu mun rutu wannan hadisi yanzu daga Abul Husaini shine Muslim bin al-Hajjaj shine Muslim dan Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naysaburi shi kuma an-Naysabur sunan garin su ne shi Imam Muslim din wanda an haife shi ne a cikin wannan gari na Naysabur a cikin kasar Sham ne da kaji wato shine wanda shi Imam ainihin abun nan din Imam Muslim kenan ana aka haife shi a shekara shi kuma ta 204 an ka haife shi kuma shekara ta 204 an ka haife Imam Muslim anan wannan garin din na Naysabur wanda shi kuma yanzu kenan Imam Muslim in muka duba yanzu muna 1442 da Hijira to yanzu in muka duba yanzu da haihuwar Imam Muslim shekara sa 1238 da haihuwar shi Imam Muslim din sannan ya rasu shi Imam Muslim ya rasu a garin Naysabur garin dai wanda an kai fishi anan ya rasu dukkan su da shi da Bukhari da Muslim ne sun yawo kware daga shi wajen jikin ilimi na neman hadisi yawa ba wai ainihin wuri guda suka rayu ba to shine sun watan a garin Naysabur ya rasu sannan ya rasu ne kuma a ranar Lahadi da Marici wanda an yi mashi kuma janaiza a ainihin ranar Litinin bayan ya rasu din ranar Lahadi da Marici to ranar Litinin aka mashi aka yi janaiza shi wanda kuma an ci ya rasu ne a watan cikin watan abun nan ne a cikin watan Rajab 10 ga ainihin watan Rajab din da sun karigi watan biyar kai da sun karigi cikin watan Rajab watan Rajab yana kusa da watan rasu watan Rajab yana kusa da ainihin karewa shi Imam Muslim din watan biyar kenan ana sauran kwana biyar ya kare to shi Imam Muslim din ya rasu saboda haka waɗannan su ne waɗannan shugabanni wanda shi Imam Bukhari tsakanin shi da Imam Muslim wato shi Buhari ya tsohe mai Imam Muslim da shekara 10 wanda shi mun ji ko wanne irin lokacin da ya rasu mun ji cewa shi Muslim shi Buhari ya rasu ne a shekara ta 256 da Hijira kuma ana cewa ma lokacin shi Imam Bukhari ya rasu ne daren sallar Idi sallah karama kenan daren sallar Idi karama an ce anan ne a ranar ne shi Imam Bukhari ya rasu a daren watan ana gobe sallah karama kenan ai wannan dare Allah ya mashi rasuwa wanda to kaga yanzu in mun ka duba dai a takeici shi Bukhari ya tsohe Muslim da shekara 10 awa shekara 10 tsakanin su saboda haka don haka su tunda shi kaga Muslim an haife shi Bukhari an haife shi a shekara ta 194 shi kuma Muslim an haife shi shekara ta 204 don haka shekara 10 Bukhari ya tsohe Muslim da suwa to Allah ya mana jagora muna fatan Allah ya karba muna to shine Imam Nawawi ya ce to wato su ne waɗanda suke sun rawaito wannan hadisi fi sahihaihima a cikin ingantattun littafan su alladhaini waɗannan da huma su ne asahhul kutubi mafi ingancin littafai al-musannafatu abun wallafa ma'ana waɗanda anka wallafa saboda haka wannan shine takeici insha Allah kuma ina jin kamata ya matsaya nan sai kuma halaka ta gaba saboda mu rika takaita karatun ta yanda daidai gurgudu insha Allah inda aka saurara za a fahimci wani abu ciki don haka kuma in Allah da zamu yi kokari din bisa da muka kai ga tarjuma da wani sahabi haka za a danyi tarjuma ta takaitatta haka saboda fa'ida da amfana ta wannan a san kowanne sahabbai daga ciki ga irin matsayi abinda sun kai na rayuwa da kuma irin gudunmuwar da sun ka bayar muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya haɗa mu da mu da su baki daya a gaban sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina fatan Allah ya mana jagora za mu tsaya nan dan uwanku a cikin addinin musulunci Sunusi Sheikh Ibrahim dan Malam Nasarawa ko da Zamfara State Nigeria yake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu